à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Halifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 21 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke birnin Ilorin na jihar Kwara ta yanke wani ɗan ƙasar China hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari. Sannan za a ji cewa a jamhuriyar Nijar mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Mutane akalla 150 ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar Blue Nile dake kudancin Sudan, a cewar wani jami'in asibiti jiya Alhamis. Wannan fadan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a kasar a 'yan watannin nan, kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin Damzin, headquarter jihar ta Blue Nile, suna zanga-zangar yin tirda wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar. Fadace-fadace sun ɓarke makon jiya a jihar ta Blue Nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin Hausawa da wata ƙabila akan batun filaye, inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma kone-konen gidaje. Fadan ya fi tsanani ne a wajejen Wat Almahi da kuma daura da Rusairi mai tazarar kilomita 500 kudu da Khartoum, babban birnin kasar. Jami'an sojin Iran na cikin kasar Ukraine, inda suke taimaka ma sojojin Rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar kasar tare da auna tasoshin wutar lantarki, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Abinda muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea, inda suke taimaka ma jami'an sojin Rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine, abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan. Da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Rasha ta yi, sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa ƙarya suke yi. Ya ƙara da cewa ƙasar Rasha ta koma roƙon ƙarin albarusai da makamai a ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa, saboda kayan yakinta ciki har da makamai masu linzami sun fara ƙarewa. Mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya ɓarke jiya Alhamis a ƙasar Chadi, bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya. Firayim Minista Saleh Kep Zabu, wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai, ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne, yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a Injimina, babban birnin ƙasar, da sauran birane da dama. Sashi mai yawa na wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka da ke ƙarƙashin ikon soji ya kasance cikin rikici tun bayan da shugaba Idris Deby ya mutu a watan Afrilun shekara ta 2021, bayan da ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru 30.
Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya da rahotonmu na farko, wata babbar kotun tarayya da ke birnin Ilorin na jihar Kwara ta yanke wani ɗan ƙasar China mai suna Gang Deng, ɗan shekaru 29 da haihuwa, hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari a ranar Laraba saboda samunsa da laifin haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da kuma mallakar ma'adinai ba tare da izini ba. wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwan na dauke da karin bayani.
Wata babbar kotun tarayya dake zama a birnin Ilori babban birnin jihar Kwara ta yankewa wani dan kasar Sin wato China mai suna Gang Deng daurin shekaru 5 ko ya biya tarar kudin Najeriya naira miliyan 1. Gang Deng dan shekaru 29 da haihuwa an kama shi ne da laifin hako ma'adanai da ba bisa ka'ida ba. Mai shari'a Muhammad Sani ne ya yanke mishi wannan hukuncin bayan da aka kama shi da tan 25 na wani ma'adani mai suna Lepidolite da ake amfani da shi wajen yin baturan mota, wayoyin salula, na'urorin daukar hoto wato kamera da ma wasu kayayyakin wuta. An kama Mr. Gang Deng akan hanyar ƙauyen Aragi a yankin Share na karamar hukumar Edu dake jihar Kwara. Hukumar yaki da zirmiya da sama da fadi ta Najeriya EFCC ce reshen jihar Kwara ta damke Gang Deng da tan 25 na ma'adinin Lepidolite da an ka kesta kudin sa sun kai naira miliyan 2,490 a cikin wata babbar motar kaya samfurin DAP. Tuni dai mai shari'a Muhammad Sani ya bada umarnin a baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wannan tan 25 na ma'adinin Lepidolite mai daraja. Mr. Deng dai shine manajan kamfanin Sinuo Zinyang Nigeria Limited da aka karanta masa laifin sa nan take ya amsa to nan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, ya sabawa dokokin Najeriya kana yin zagon kasa ne ga tattalin arzikin kasa idan ba a manta ba. Hukumar EFCC tare da hukumar dogarawan tsaron farar hula wato civil defense a takeice ta kama mutane 13 da ake zargi da sun tono ma'adanai a ƙauyen Kakafu a karamar hukumar Patigi a jihar Kwara ba bisa ka'ida ba. Alkali Muhammad Sani ya daga shari'ar a game da kamfanin na Sinuo Zinyang zuwa 17 ga watan Nuwamba don ci gaba da sauraren karar. To ko mai masana shari'a za su ce a game da wannan hukuncin? Barista Siraji Dan Baba lauya ne mai zaman kansa a Ibadan.
Da hukuncin bin da yawa kai yana da su biya tara sai an same shi zuke kuma kila ya amsa dai fursa ne
ya amsa ne
yau ba to ya amsa dai fursa kotu na da dama da shekara 5 ne ma da ya ci su da ba shi da sauki ne mai ibada hukunci lokaci ba kuma kotu na da karfi ne da ke su ka biya tara gidan yari saboda shi kai ba ku hukunci mai tsanani bane.
To wannan sassauci da aka yi masa a cikin wannan hukunci saboda ya amsa laifin sa da sauri ne
in ka duba cewa akwai procedure da abu in ka duba me hukuncin laifin da yi na doka ka kuma doka ta da laifi bane da ya zama cewa ya yi zama laifin kisa to ko ka ba shi rangon akan wannan amsa laifin da yi wanda yake ya duga cewa ya yi da dama abin da yi to an ko bina da abin da in ka ga da dama abin da kai kuma abin da zai da hukuncin da yake tare da shi da jira 5 zuwa 7 zuwa 8 haka ne sai su shi ke ko ba in bai laifin shi na farko kuma shi ne bai taba aiki da wannan laifin ba sai wannan kada kama shi.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, Prime Minister Burtaniya Liz Truss ta yi murabus jiya Alhamis bayan kwanaki 44 kawai akan mukamin sanadiyar aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ya firgita kasuwannin hannayen jari suka rikitu aka kuma shiga garan bawul a gwamnati ita kuma jam'iyyar Conservative mai mulki ta dare gida biyu. Truss ta zama Prime Minister Burtaniya mafi gajartar wa'adi a tarihin kasar a wani jawabin da ta yi kan wani mambari a gaban gidanta na Prime Minister dake a lamba ta 10 Downing Street London. Truss ta ce a yayin da ta bullo da wani tsari na biyan haraji kalilan da kuma hanzarta bunƙasar tattalin arziki sai kuma ta fahimci cewa ba za ta iya aiwatar da abubuwan da saboda su ne jam'iyyar Conservative ta zabe ta ba. Amma Truss ta ce za ta ci gaba da aiki har sai an zabi mai maye gurbinta. Graham Brady, chairman din wani kwamiti na musamman na jam'iyyar Conservative a majalisar dokoki da ake kira 1922 committee, ya gaya ma manema labarai cewa shugabannin jam'iyyar sun nuna cewa suna ma iya gudanar da zabe su kuma kammala komai zuwa nan da ranar 28 ga wannan watan na Oktoba, sannan watakil a samu sabon Prime Minister ranar 31 ga watan na Oktoba. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatuwa miliyoyin mutane a wuraren da ba su karkashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda kungiyoyin jinkai ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako tabbatacce ne cewa mukan ruka a ba mu damar shiga sassan da ake fafatawa a ƙasashen biyu amma abin takeici har yanzu Rasha bata ba mu damar shiga ba a cewar Dennis Brown jami'in kula da sha'anin tafi da harkokin jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ga muryar Amurka a wata hira Brown ya ce za su ci gaba da neman izinin shiga wuraren da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudanci da kuma gabashi su ma tsofaffi a Ukraine waɗanda ke da yawa na fuskantar haɗari sosai kuma tawagogin hukuma na ƙoƙarin zuwa duban al'ummomi da dama da ke lunguna da karkara ta wajen amfani da ƙungiyoyin da ke wuraren a ƙarshe manyan jami'an gwamnatocin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu za su gana sati mai zuwa a birnin Tokyo yayin da ake daɗa fuskantar barazana daga Koriya ta Arewa yayin da Amurka ke jaddada ƙudurinta na kare ƙawayenta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki cewa komai kan ko za ta girke makamin nukiliya mai matsakaicin ƙarfi a yankin ruwan Koriya da kuma koshin Koriya ta Kudu ta gabatar da wannan buƙatar mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman za ta kasance a wannan taron na jami'ai uku wato da mataimakin ministan harkokin wajen Japan Mori Takio da kuma mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chu Kyondong a Tokyo a mako mai zuwa a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka din maganganun da Sherman za ta yi za su hada da batutuwan tsaro da suka shafi yankin ciki har da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi da kuma batun Taiwan
labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda mutane kusan 60 ne sunayensu suka fito a takardar waɗanda za a zaɓa a matsayin sarkin maraɗi na 24 bayan rasuwar sarkin garin Maremawa Alhaji Ali Zaki na 23 da ya shafi shekaru 16 kan karagar mulki jinkirin zaɓen bayan shekara da watanni ya sa al'ummar garin yin tsokaci game da lamarin ga wakilin murya Amurka Mansur Sani dauke da rahoton
kusan shekara 1 da watanni kenan rasuwar sarkin maraɗi Maremawa Alhaji Ali Zaki da ya shafa kusan shekaru 16 yana mulkin masarautar garin maraɗi mai dimbin tarihi jinkirin nada sabon sarkin da gwamnati bata yi ba na cikin abin da yasa al'ummar garin nuna damuwar su kwatsam sai gashi a wannan watan ne aka fiddo takarar da ke dauke da sunayen yan takarar da za a zaba daya daga cikin su a matsayin sarkin garin ko menene ra'ayin al'umma Umar Maradi game da haka
nine Mallam Sa'idu mai kifi mu da yanzu na abin da muke fata ubangiji Allah sa ayi lahiya kai kuma duk wanda ya zamanto zai mutane adalci to ubangiji Allah azamu shi Allah za mu abin da ya zama alkhairi ayi aiki tare gari dai ne ake ma
me kake kallo game da yawan takarar
sai to ko mutun dubu ne wanda dai Allah ya sa tadace da abu ai shi zai samu kowane yana da incin yaje ne ma idan ka ko mutun dubu ne wanda dai Allah ya ce zai ci shi zai hawa to dai abin da ba musu rabuwar kanunsu
sunana Lawal Usman kiyata hukuma wannan zabe da za a yi ubangiji Allah dora shugaba na gari Allah sa Allah dora mai adalci kuma wanda bai samu ba sai hakuri ya baiwa dan uwan shi goyen baya Allah ba da kwanciyar hankali amma sai ta hakuri gaba daya Allah tabbatar da
ni zai cewa daman kun matsu ku ga wanda zai jagoranci
gari kuma matsuwa ga wanda zai jagoranci gari ko kuma menene Allah dai shi ya san wa zai dora to kuma ubangiji Allah dora na gari kuma mu ma Allah taimake mu bashi hadin kai da goyen baya
sunana Jacques Hamza Buzu garin Maradi nake da waga takarda da muka gani mun ji dadi mu mun azama sammance da sarautar Maradi amma gangancin takarda da muka gani muna kyautata zan ayi adalci ajibu cancanta ba mu san ayi sarauta irin wagga ta gidar mishi wadda a ce yan gari har sun hito suna wani kone-kone na ba su goyen baya tunda aka ce mutum sama ga 50 nasu kuma sarki Allah ke ya guda ɗaya ne za a yi yana da kyau adiba cancanta wanda idan aka baya mutanen garin Maradi a samu mafi akasarin al'umma za su cewa wani ya cancanta
yawa sunana Sanusi insha Allah kuma za a yi ta a gama ba rikicin komi insha Allah
masu iya magana ke cewa in kajuwa ne ba banza ba kima da darajar wannan gari na Maraɗi ne ya sanya fituwar ƴan takara masu tarin yawa wanda tantance wanda ya dace ya maye takarar ke sanya mahukuntan gwamnati zurfin bincike Alhaji Sha'ibu Begu wani dattijo masanin tarihi kuma haifaffen na garin Maraɗi ya yi ƙarin bayani
farautar Maraɗi babban sarauta ce tunda sultana ne sultana kawo daga shi ya ta sarauta kenan kasan da doso da cibbi da zanda da aka dace su ne manyan sarakunan kasan Nijar kenan babban sarki ne mai daraja wanda za a azama nauyin jama'a za a za kuma Allah zai zaɓa mu don ta kada rayuwa guda ne za a dauka da wata ƴan takara wannan zabe ya kai mu bayan dan uwan zani ɗan daki kamar shi kamar da ake cewa
yanzu haka dai hankalin Maraɗawa ya koma ka tukan wurin sansanin wanda zai zama uban garin su da za su yi alfahari da shi da kuma ci gaba da zama cikin jerin tarihin sarakunan garin Mansur Sani muryar Amerika daga Maraɗi jamhuriyar Nijar
a gaida Mansur kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirin mu na gaba mu dan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar ambaliyar ruwan bana wanda ake fama da ita a Najeriya, inda daga farkon damunar bana zuwa tsakiyar ta yankin arewacin kasar ta sha fama da matsalolin ambaliyar ruwa wanda aka dade ba a samu irin ta ba. Kasancewar ta dare na shekarar 2012 wanda ta yi barna mai yawa a Najeriya, a cewar daraktan shiyar bada dauki na sharkwatar hukumar kota kwanan Najeriya wato NEMA Alhassan Nuhu dake nan Abuja.
Kusan jihohi 30 yanzu da sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa, kuma da farko da ya fara daga nan ne hanyowa kafin yanzu ya gangara ya tafi kudu. So far dai ba inda ya samu matsala kamar jihar Jigawa wanda sun rasa kusan mutum 90 a cikin ambaliyar ruwa. Kusan kuma kowane ma karamar hukuma a Jigawa ya zama cikin ruwa, yanzu abin yana gangara. Yanzu in kika duba kogi akwai kananan hukumomi guda 9 wadanda suke kusa da gaban ruwa, dukkansu suna cikin ruwa. Ruwan na kara gangarawa, yanzu Anambra ta zama cikin ruwa a Kano, Benue dama can ta cikin ruwa da kun samu rahotanni iri-iri akan ga abin da ya faru. Wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa, haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa. Irin abin nan da ake ce kisan baki sai gayya, to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda da zai iya maganin abin shi kadai, sai an hada karfi da karfi tun daga gwamnatin tarayya, jiha, karamar hukuma da kuma ma al'umma su da kansu.
A nasa bangaren kuma babban sakataren ma'aikatar jin kai na kasar Dr. Sani Kwarzo a wata tattaunawar da yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa ya shaida cewa tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nazarin irin gudunmawar da mutanen da ambaliyar ta shafa za su bukata, kuma tuni aiki yakan kama duk da cewa rayukan sama da mutum 600 ya salwanta sakamakon wannan matsalar ta ambaliyar bara.
Akwai tsari da muke da shi wanda idan ka kalle tsari ne wanda aka yi kyakkyawan tunanin ya zurbi a kansa. Akwai kundi da aka rubuta ga shawo kan ambaliya tun daga ranar da aka ce da kai an hango za a iya yin ambaliya a shekara ta kaza, wato kaman karshen shekarar bara. Muka duba alkalamin lissafi na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa gudun kashi guda 4. Na farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri bayan da ba hakan ya shafi kowace jiha ba a Najeriya. To amma idan na kai maka bayanin lissafin za ka ga cewa idan ruwa ya shafi wani gari daban to zai iya shafar wani gari wanda ma ba nan akai ruwan ba. Sannan na biyu yanayin mutanen damunan bana an yi hasashen zafin tsawo zai karu, sannan kasa ta daɗe tana tsotse ruwan saboda haka ta kai abin da ake kira saturation. Nan ma ya sa idan akai ruwa sai zai kwanta a sama ba zai tsotse ya shiga cikin kasa ba. Sannan na hudu ruwan dam da ake da su da na Najeriya da na kasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da tafi wacce ake gani a yanzu ma haka, a ce da kai dam ya fashe ba babban masifa ba ce. Yanzu yadda damuna take ta fara yin sauki a arewa amma ta fara ƙara kankama a kudancin Najeriya, sannan ruwan da yake gangarowa daga manyan koguna tun daga River Niger da River Benue shi kuma ya ƙara dannawa ya yi kudu, kamar yadda hasashe ya nuna akwai 'yan kwanaki kaɗan a gaba wanda za a ci gaba da samun adadin wannan ruwa musamman a kudancin Najeriya. Shi yasa kamar yadda muka yi wannan taro na bita domin iya barnar da ruwan ya yi mu kokari mu kare rayukan jama'a, sannan jihohin da za a iya taimakonsu a gaba su ma kada barnar ta yi musu muni, shi ma haka muke yi domin har yanzu akwai raguwar ruwa wanda zai ci gaba da kwarara yanayin ambaliya. Akwai wannan hasashen.
To wani hanzari ba gudu ba, a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa Dr. Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energies DAEA, ya ce duk wannan ihu ne bayan hari tunda sama da shekaru 20 yanzu gwamnati tana da masaniyar irin ta'adin da madatsar ruwan Lebbu da ke kasar Kamaru za ta iya haifarwa.
akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka tun ma a DAP din bata fara aiki ba tun lokacin da ake gina DAP din masana kimiyya suka shirinta cewa abin nan ba zai jawo matsala aka zauna akwai komiti da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulki su aka fara abin har ya zo mika mulki ga Murga Alhaji Shagari lokacin da aka gama tantan kuma aka kaddamar da fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kaman tafki wanda in ta bace aka samu ruwa da yawa damuna dole da mun a saki ruwa na saki ruwa kuma ruwan nan aka sai dole a samu da za a tara ruwa ko da ba dan kuma wannan ba amma dai a yi wani kura ne ne kun babba wanda kafin ma wannan dab din girma saboda nan ma ana ruwa sama da yawa duka in yazo zai taru nan cikin wannan saboda daga nan wanda zai wuce kuma ya bi cikin kogin Benue ba zai je wani ambaliya ba amma tun daga lokacin jin shekara sai an yi budget ce zai wannan aikin kuma ta yi ba muna da ma'aikatar kare muhalli wato minister of environment su za a yi ambaliya mai akai tun lokacin Allah shi ya gari har zuwa yanzu ba a kai wani matakai ba sai dai an zayyane kawai an san dai za a yi dam ko kuma karamin dam ko kuma dai rami haka dai babban tafki wanda zai iya adana wannan ruwan lokacin da aka sako shi har lokacin da ambaliya za ta janye a saki ruwan
Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aron rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
To a gaida Aisha Ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
mutane akalla 150 ciki har da yara aka kashe a wata fafatawar da aka kwashi kwanaki biyu ana yi a rikicin kabilanci na baya-bayan nan wanda ke da nasaba da takaddamar filaye a jihar Blue Nile dake kudancin Sudan a cewar wani jami'in asibiti jiya Alhamis Wannan fadan na ɗaya daga cikin fadace-fadace mafiya muni da aka yi a ƙasar a 'yan watannin nan kuma mutane sun bazu kan tituna a birnin Damzin headquarter jihar ta Blue Nile suna zanga-zangar yin turda wannan tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wannan shekarar fadace-fadace sun barke makon jiya a jihar ta Blue Nile bayan da aka samu labarin cewa wata gardama ta kaure tsakanin Hausawa da wata kabila akan batun filaye inda mazauna yankin suka ce ɗaruruwan mutane sun gudu daga wurin sanadiyar tsananin musayar wuta da kuma kone-konen gidaje jami'an sojin Iran na cikin ƙasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Russia da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis abin da muka fahimta shine sojojin na Iran sun shiga Crimea inda suke taimaka ma jami'an sojin Russia yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a Ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin Iran marasa matuka da Russia ta yi sai Ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi mutane kimanin 50 ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya Alhamis a kasar Chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokradiyya Prime Minister Saleh Kebzabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu din a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga
to masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa muni lafiya. Assalamu alaikum.